DJ Babu.
Govinda, Govinda, Govinda. Padu garuji, mokaranda.
Sai Sarkar, Sai Sarkar, Sai Sarkar, Sai Sarkar, Sai Sarkar.
Govinda,
Sarkar, Sai Sarkar, Sai Sarkar.